بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, barkamu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar Juma’a, wanda shi ne yammacin 7 ga watan Ramadan, shekarar Hijira ta 1446, daidai da lissafin wato 7 ga watan Maris 2025, daga masallacin Area 8 a nan Garki cikin birnin Abuja, inda muke karatu a cikin tafsirin Alƙur’ani mai girma. Wannan shine darasi na 7 kuma zai zama na ƙarshe insha Allah a cikin jerin darussa daga tafsirin suratul Fatiha. Allah rahma malam Ashir zai sake karanta mana wannan sura mai albarka. Bismillah. A'udhu billahi minash
shaitanir rajim.
Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah Ubangiji mai rahama mai jin kai, nake fara karatu. Alhamdulillahi rabbil alamin, dukan godiya da jinjina ta tabbata ga Allah rabbil alamina, Ubangijin talikai, arrahmanir rahim, mai rahama majiƙai, maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, a wurinka kadai muke bauta kuma a wurinka kadai muke neman taimako. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah muna roƙonka ka shiryatar da mu tafarki madaidaici. Siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda kai musu ni'ima. Ghairil maghdubi alaihim, banda tafarkin waɗanda kai fushi da su. Waladdallina, banda kuma tafarkin ɓatattu. A jiya mun ƙarƙare a tafsirin ayoyin wannan sura a takaice gwargwadon abinda Allah maɗaukakin sarki Yahuwa ce. A yau muna so za mu yi mata wato abinda za a kira da suna marfi kenan na wannan tattaunawa, wanda ya shafi wasu muhimman mas'aloli na fiqhu da fa’idojin da malamai suka fitar a kan wannan sura mai albarka. Abu na farko, bari mu ji wata gajeriyar magana daga al-Imamu Ibn Kathir da ya ambata a cikin tafsirinsa. Bayan da al-Imamu Ibn Kathir ya gama fassara suratul Fatiha, sai yake cewa ishtamalat hadhihi suratul karimatu ala hamdillahi wa tamjidihi wa thana'i alayhi bi dhikri asma'ihi al-husna al-multazima li sifatihi al-ulya. Yace wannan sura ta Fatiha sura mai daraja tana ɗauke da godiya ne ga Allah, da yi wa Allah yabo da kirari, sannan kuma tana ɗauke da ambaton wasu cikin sunayen Allah kyawawa waɗanda suke ɗauke da siffofi masu kyau. Wato bayan da aka yaba wa Allah, aka yi mishi kirari, aka yi mishi ainihin wato godiya, sai kuma aka ambaci wasu daga cikin sunayen Allah, wanda daga cikinsu akwai Allahu, daga ciki akwai Ar-Rabbu, daga ciki akwai Ar-Rahmanu, daga ciki akwai Ar-Rahim, daga kuma ciki akwai Malik ko Malik. wannan duka sunayen Allah ne da aka ambata a cikin wannan sura. Yace waɗannan sunaye suna da siffofi da suka tabbata ga Allah kyawawa. Wa ala zikril ma'adi, sannan a cikin sura kuma mun ji an ambata mana makoma cewa za a mutu kuma za a tashi a yi sakamako. Da aka ce maliki yawmiddin, Allah wanda yake da mulki a ranar sakamako. Wa huwa yawmiddin wa ala isharati isharati abidihi ila su'ali, da kuma aka nuna ma bayin Allah abinda ya kamata su koya na in za su roƙi wani abu su roƙa a wurin Allah, su dinga cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima. Bayi su dinga neman bukatunsu a wurin Allah, wattadarru'a ilaihi, suna masu rusuna a gaban Allah madaukakin sarki, wattabawwu'a min haulihim wa quwwatihim, sannan su ayyana wa kansu cewa ba su da ƙarfi ba su da dabara. Allah ke da ƙarfi, Allah ke da dabara, su bayi ba su da ita. Wa ila ikhlasil ibadati lahu, sannan sura kuma ta koya mu bayi yadda za su tsantsanta bauta ga Allah, shine fadin su iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa tawahhudihi bil uluhiyyati, yadda za su tsantsanta Allah a wajen bauta masa tabaraka wa ta'ala, wa tanzihuhu an yakuna shari'an yakuna lahu sharikun aw nadhirun aw mumathil, da kuma tsarkake Allah yadda za a tabbatar da cewa Allah ba shi da abokin tarayya, ba shi da sa'a, ba shi da abokin gwadawa. Wa ila su'alihim iyyahul hidayata, kuma sura ta koya ma bayi yadda za su roki Allah shiriya, ila siratil mustaqim, Allah ya shiryatar da su zuwa ga hanya mai daidaiciya. Wa huwa dinul qawim, shi as-siratul mustaqim kamar yadda muka ji shine addini madaidaici, addini mai ƙarfi, addinin Allah. Wa yuthibuhum alayhi, kuma Allah shine zai bada lada an yi aikin, hatta yaqdi lahum bidhalika ila jawabi siratil hissi, wanda idan sun bautata wa Allah sun yi wa Allah bauta ta tsarkake shi, sun guje wa shirka, sun yi riko da tauhidi, to Allah zai ba su wato rabo mai tsoka, zai kuma tseratar da su har su tsallaka sirati ranar alkiyama. As-siratul mustaqim da ake ambata a nan sirat ne ma'anawi, akwai kuma as-siratul hissi, wato akwai wanda ake gani shine siratin da za a haura ranar alkiyama, akwai kuma sirati wanda ke cikin kwakwalwarmu shine hanya addinin musulunci, wanda shi abstract ne. Wannan shine khulasar abinda malam ya ambata daga cikin littafin tafsirul Qur'an al-Azim na Ibn Kathir. Karshe yake cewa Allah kuma ya musu gamdakatar, ya hada su da mutanen kirki cikin annabawa da siddiƙai da shuhada'u da sauransu. To masailin da ke cikin surar suna da yawa. Daga ciki na farko akwai tattaunawa game da shin bismillah, bismillahir rahmanir rahim, shin aya ce a cikin Fatiha ko tana zaman kanta ne? Shin aya ce a farkon kowace sura ko ba haka bane? Wannan tattaunawa ce da malamai suka yi mai tsayi. Amma dai idan muka kalla da kyau za mu ga cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo rubuta Al-Qur'ani zamanin Sayyidina Uthman radiyallahu anhu da ma zamanin Sayyidina Abubakar da suka zo rubuta Al-Qur'ani bayan abin da ya faru. Domin da Al-Qur'ani ba a rubuta shi cif-cif waje ɗaya ba, kowa yana da wani ɓangare da yake wajensa. Da zamanin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana halifa, sai aka samu wani yaƙi cikin yaƙuƙa da aka yi wanda aka kashe mutane da yawa cikin ma da ta Al-Qur'ani. Saboda haka Sayyidina Umar ɗan Khattab ya bayo Sayyidina Abubakar radiyallahu anhuma shawara cewa a tattara Al-Qur'ani wuri guda, saboda kada a neme shi a rasa idan mahaddatan shi suka ƙare. A sanadiyar haka aka tattara Qur'ani wuri guda, tattarawa karo na farko, sannan aka sake mishi wata tattarawa ta musamman a zamanin Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. To a duka waɗannan ayyukan da aka yi na compilation na Al-Qur'ani, za ka tarar cewa sahabbai sun rubuta Fatiha a farkon Al-Qur'ani, sannan kuma sun sanya bismillah a farkon Fatiha, wanda ke nuna cewa ijma'in su akan cewa Bismillah wani sashi ne na suratul Fatiha. To daga wannan maganar sai kuma aka samu sabani akan shin idan an zo karatun Fatiha a cikin sallah shin liman zai karanta da Fatiha da Bismillahir Rahmanir Rahim ko ko ba zai karanta ba shin yazo karatun za a ji kawai ya ce ne Alhamdulillahi Rabbil Alamin ko sai ya fara cewa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin a mazhabin mu na Malikiya a su malaman Malikiya suna ganin ba za a karanta Fatiha ba Bismillah ba kwata kwata ko da ana karatu a bayyane ko da ana yi a asirce da liman da mamu duka ba za su karanta ba su a wurin su Bismillah ba ta matsayin aya a farkon Fatiha a wajen su Bismillah wani sashe ne na wata aya a cikin suratul Nahl wadan Allah madaukakin sarki suratul Naml afwan wadan Allah madaukakin sarki da yake cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alai wa'tuni muslimin sakon da Annabi Sulaiman ya aika wa da wannan sarauniya da ake cewa Bilqisa yace innahu min Sulaiman wannan sako ne daga sarki annabin Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma wannan sako na fara rubuta shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya ina ja muku kunni yake Bilqisa da mutananku kada ku yi mini taurin kai wa atuni muslimin ku tashi ku zo ku musulunta wannan sakon kaga an fara shi da bismillah to sai suka ce su a mazhabin su wannan shine kawai inda aka samu bismillah a cikin suratul Naml amma Imam Malik yana ganin halastin za a iya karantawa da bismillah a sallah idan nafila ne idan mutum yana yin nafila wato sallolin da aka saba yi da kullun sunnatul rawatib ko sallar ashan ko sallar da kake cikin dare ko sallar duha to anan babu laifi ka iya farawa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine mazhabin malikiya kuma shi zaka karanta a cikin daukacin littafin malikiya cikin iziya cikin risala da makamantansu amma akwai mazhabin wasu malamai wanda ba wannan ba daga ciki akwai mazhabin daukacin malaman kasar Iraki wato mazhabin mutanen kasar Kufa wanda su ne mutanen Hanafiya kenan da wasu malamai cikin wannan yanki da malamai irin su Sufyan Thauri su Ibn Abi Layla su Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan su Abu Hanifa da dalibansa da Muhammad da su Muhammad Ibn Hasan Al-Shaybani da su Abu Yusuf Al-Qadhi kenan haka Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal haka Al-Imam Ishaq Ibn Rawiya haka babban malami Abu Ubaidin Al-Qasim Ibn Sallam wadannan malamai suka ce su duka suka ce ya qara'u hal imamu fi raka'atil ula min al-fatiha fi awwal raka'a wa yukhfiha suka ce liman zai karanta bismillah idan zai karatu a bayyane zai karanta bismillah amma zai boye ta ba za a ji ta ba suka ce haka aka samu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna karantawa kuma yadda yake cikin Bukhari da Abu Dawud cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakari da Umar sun kasance in za su yi sallah sai dai a ji sun ce alhamdulillahi rabbil alamin wato ita bismillah din sukan furta ta ne a cikin sirrantawa wannan mazhabin shine mazhabin mafi yawan malamai banda Malikiya saboda haka a ƙarƙashin haka waɗannan malaman kamar yadda yake a gun jumhurul qurra suna ganin cewa bismillah ita ce aya ta farko a cikin suratul fatiha dan haka za a karanta ta idan ana karanta fatiha a sallah amma za a sirranta ba za a bayyana ba idan kuma karatun da ake yi dama sallah ce da ake sirranta karatu to babu wani iskali kenan wallahu a'lam mas'ala ta biyu ita ce mas'alan qira'atul fatiha khalfal imam ina hukuncin mutumin da yake bin liman sallah a sallar da limamin yake bayyana karatu kamar asubahi ko rak'o'in farkon magriba, ko isha, ko sallar idi, ko sallar ashan da ake yi, ko wata sallah da ake bayyana karatu kamar sallar juma'a. Shin idan ina bin liman, iliman yana karatu a bayyane, shin shuru zan yi ga baki daya ko ko zan karanta aƙalla Fatiha? Mafarin wannan sabanin agun malamai shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa la salata liman lam yaqra'a fiha bi ummil qur'an, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha. A wani riwaya kuma da muka ji a baya, man salla wa lam yaqra'a bi fatihatil kitabi fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun, wanda yayi sallah bai karanta Fatiha ba, to yayi bari yayi bari yayi bari. Kaga ai tunanin da zai zo mana, dama idan ni kadai nake sallah dole na yi karatu, ba wanda zai sallah shi kadai kawai kabbarta yayi shiru haka, dole dama zai yi karatu. Saboda haka ana magana ne akan sallah wadda kake yi a bayan liman, haka malamai suka fasara. Ba wai zaka tsaya ne kawai kai shiru baka cewa komai ba, musamman idan liman yana karatu a asirce, kai ma zaka yi karatunka a asirce, aƙalla ka karanta Fatiha. To idan liman yana karatu a bayyane, shin zaka karanta Fatiha a asirce ko ko ba zaka karanta ba? A mazhabin Malikiya da mazhabin Hanabila suka ce bai wajaba akan mamu ya karanta Fatiha a lokacin da liman yake shugabancinsa ba, sawa'un ko a sallar bayyane ne ko a sallar asirce, ba dole ba ne. Suka ce saboda ai da mutum zai zo sanda liman ya yi ruku'u sai ya kabbarta ya samu wannan ruku'un, ai ya samu raka'a. In ko ka ce in bai karanta Fatiha ba, ba shi da wannan raka'ar, to lazumin haka bil ahara wanda ya zo ya ga yi ruku'u ya zama cewa bai da wannan raka'a. In ya zama wanda ya zo ya tsaya a bayan liman ya ce Allahu akbar amma bai karanta Fatiha ba, ba yi da raka'ar. Kaga wanda ya fi cancanta kada ya samu raka'a shine wanda ya zo liman ma ya riga ya wuce wannan matakin ya yi ruku. Ina fata muna ganewa. Saboda suka ce idan kana bin liman, to fa qira'atul imami hiya qira'atuka, abinda liman yake karantawa ya karanta a madadinka. Abinda ya rage maka kawai kai shiru, in yana karatu a bayyane ka saurara, in ma baya yi a bayyane ka jira, in yayi ruku kai ruku, in ya dago ka dago. A mazhabin Hanafiya su kuma suka ce su wancan sun ce ba wajibi ba ne, saboda in mutum ya karanta ya kyauta, in ya bari kuma ba komai. Su kuma Hanafiya suka ce wajibi ne ma ka yi shiru, idan ma ka yi karatu a bayan liman to sallarka ta ɓaci. Kaji su sun fi tsanani ma fiye da Malikiya. A mazhabin Imam Shafi'i su kuma suka ce wajibi ne ga mai bin liman ya karanta Fatiha in dai ya samu hali, in dai ya samu hali to wajibi ne ya karanta Fatiha, sawa'un a karatun bayyane ne ko a karatun asirce. Su a wurinsu wanda ya riski ruku'u bai yi karatun Fatiha ba kuma ya samu raka'a saboda bai samu dama ba ne, da ya samu damar to da wajibi ne, da bai samu dama ba aka ba shi sausaucin cewa ya riski raka'a. A wurin mazhabin Shafi'iyya suka ce wajibi ne an ya qira'a khalfal imami fi sirriyati aw fil jahriyati li zahiri qawlihi sallallahu alaihi wasallama la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Suka dauki zahirin wannan hadisi suka ce wanda duk bai karanta Fatiha ba a sallah to ba yi da sallah. A cikin su akwai wanda suka tsananta ma suka ce wanda ya riski ruku'u, idan an dago daga ruku maimakon ya tasbihi to ya kokari ya karanta Fatiha, dan in ba haka ba sai ya rama wannan raka. Suka dauki wannan zahiri kuma suka yi ta kawo mai hujjoji masu ƙarfi, zaka iya ganin su a cikin littafin Sharhin Muslim na Imam An-Nawawi da littafin Sunan Kubra na Imam Al-Baihaqi da littafin irin Fathul Bari na Ibn Hajar da tafsirin Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir. Wataƙila saboda duk waɗannan manyan malaman malamai ne na Shafi'iyya, Al-Imam Al-Baihaqi ba Shafi'i ne, Al-Imam An-Nawawi haka, Al-Imam Ibn Kathir haka, Al-Imam Ibn Hajar Allah ya gafarta musu gaba daya, dukkaninsu manya-manyan malaman hadisi ne. ko masu bin mazhabin al-Imam Shafi, saboda haka sun yi kokarin su tabbatar da wannan mazhabin na limamin su da duk abin da suke da shi na hujja. A wannan zamanin da muke rayuwa an samu malamai da suka goyi bayan su, duk da waɗannan malaman da suka goyi bayan su su ba ƴan mazhabin Shafi'iyya bane. Manya daga cikin waɗannan malamai akwai al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Uthaymeen yana cewa duk da mun ji a mazhabin shi na Hanabila ba dole bane sai ka karanta Fatiha, amma shi da yazo a cikin fatawa dinsa sai yake cewa al-afdalu an takuna qira'atul fatihati lil ma'mumi ba'da qira'atil imami, bayan da yayi magana akan cewa lalle ilaihin lalle ya wajaba mamu shi ma ya karanta Fatiha, sai ya ce amma abin da ya fiye wa mamu shine idan liman ya gama karatun Fatiha kafin ya shiga karatun sura to ya maza ya karanta Fatiha shi mamu din. Da haka zaka ga a Makka, idan ka je Makka zaka ga idan limamin su ya gama karanta Fatiha yana yin wani dan shuru mai dan tsayi haka, yana yin shuru fiye da wanda ka saba ji a nan, ban san ko wasu musun yi observing haka ba. To wannan shuru din da liman yake yi yana ba mamu dama ne su marmara su karanta Fatiha. Ina fata mun gane, saboda da wannan fatawa suke aiki a ƙasar Makka cewa al-afdalu an takuna qira'atul fatihati lil ma'mumi ba'da qira'atil imami, saboda mene? Li'ajali an yansita lil qira'atil mafrudati, saboda wajibi ne sanda liman yake karatun Fatiha ka saurara. To sanda kake saurarawa ba za ka iya naka karatun ba, domin waja Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi, amma liman zai baka wani dan window wanda za ka yi amfani da shi sai ka karanta Fatiha, shi ne sanda ya ce waladdallin aka ce amin, to kafin ya ɗauki karatun sura sai ya ɗan saurara, sai ma musu marmaza a gurguje sai su karanta Fatiha. Wannan shi ne abin da suke aiki da shi. Haka nan al-Allama Sheikh Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayhi shi ma yana cewa ammal ma'mum fal mashru'u lahu an yaqra'aha, yace kaga dai shi mamu shi ma an shar'anta masa lalle ya karanta Fatiha fi halati saktati imami, a lokacin da limamin sa yayi shiru kamar shirin farko da liman yake yi kafin ya du'a wal istiftahi da isti'aza da basmala, ko shiru da yake yi tsakankanin ayoyi idan mai yin shiru din ne, ko kuma shirin da yake yi bayan ya gama karanta Fatiha, duka waɗannan sakatati, to sai kai amfani da duk wanda ka samu sai ka karanta Fatiha. Fa in lam yatayassar zalika, bin Baz yace idan baka samu hali ba qara'a al ma'mum sirran walau kana imamuhu yaqra'u thumma yansuk. Agun al-Allama Ibn Baz, in baka samu hali kayi ta sanda liman yayin shiru ba, idan liman baya ba da damar haka to kai ka rubu da karatun liman kai karatunka, kai karatunka a sirce a sanda yake karatu kai marmaza karanta Fatiha sai ka jira har shi kuma ya gama shi. Wannan ita ce fatawa al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alayhi, wanda take nuna wajabcin karatun Fatiha ga mai bin liman a kowane hali. Ina so mu gane jama'a wannan sabanin na hukuncin karatun Fatiha a bayan liman tsohon sabani ne jama'a, tun zamanin malaman farko cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina da a'immatul huda da na bayan su har yau ba a gama wannan sabanin, sai dai ka rajjantar da abin da kake ganin ya fi ƙarfin dalili a wurinka. Ash-Shaykhul Allama Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi shi kuma da yazo sai yake cewa shi yana ganin wato bayan da ya tabbatar da hadisan da suka zo akan umarnin da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan a karanta Fatiha a bayan liman, sai yace to amma ni ina ganin bayan nayi tatabbu'i na bibiyi mas'alar nayi istiqra'in ta na tike akan cewa lallai wannan hukuncin a farkon musulunci ne, amma daga baya an soke shi. Ina hujjar ka Sheikhul Albani? Sai ya ce akwai hadisi wanda al-Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imamu Ahmad da Ibn Hibban da wasu su suka ruwaito daga sahabi Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, Abu Huraira yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da wata sallah cikin sallolin da ake yi da karatu a bayyane sai yace hal qara'a ma'i ahadukum anifan shin a cikin sallan nan tawa akwai wani wanda ina karatu yana yi ne fa qala rajulun na'am sai wani mutum yace eh ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni ne ina karatu a cikin karatunka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inni aqulu mali unaza'ul qur'ana sai annabi ya tankiya yace ina karatun alqur'ani wani cikin musulmi yana jayayya da ni tunda annabi ya faɗi wannan magana sai mutane suka daina yin karatu a cikin sallolinsu a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin karatu a bayyane haka yazo a cikin riwaya daga ainihin wato Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri cewa fantahan nasu anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil qira'ati min as-salawati hina sami'u dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka daina karatu a sanda annabi yake karatu to amma wannan karshen hadisin na fantahan nasu anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama magana ta haqiqi a gun malamai shine wannan maganar mudraji ne wato fassara ne da fahimtar wani cikin masu riwaya shine Muhammad ibn Muslim ibn Shahab ibn Zuhri ba magana ce marfu'iya ba ba Abu Huraira ne yace daga nan sai mutane suka daina yin karatun ba a wani ne daga cikin masu riwaya ya kawo shi malamai da dama sun tabbatar da haka daga cikin su akwai al-Imam al-Bukhari shi kansa akwai Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin sharhin Sunan Abi Dawud akwai al-Imam al-Khatib al-Baghdadi akwai al-Imam al-Baihaqi a cikin al-Ma'rifa akwai Ibn Abdul Barri a cikin at-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-Ma'ani wal Asarif akwai al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari malamai da yawa sun yi gangan ko akan tabbatar da cewa wannan istidlalin ba daidai bane kuma shi kanshi hadisin akwai tababa game da ingancin sa kamar da al-Imam an-Nasa'i ya bayyana a cikin al-Kubra saboda haka sai zama magana ta ƙara shiga cikin wani sarƙaƙiya da a ce a Shekul Albani ya ci nasara wajen inganta hadisin nan da tabbatar da wannan istidlalin to da magana shi ta raba gaddama to amma yadda yayi magana ta kuma malamai suka tacimo kwallon shi ta ko ina suka ce ba su yadda ba shi yasa kamar yadda na faɗa mana wani rikici ne tsoho da daddade al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi littafi yake sukutun da guda sunan shi juzul qira'ati khalfal imam ya ta kawo waɗannan hadisai da asarai shi ma ƙarshe abin da ya tike a kansa ita ce irin maganar al-Allama Ibn Baz cewa lallai ilaihi in kana bin limami ko yana karatu a bayyane ko yana karatu a asirce to wajibi ne ka san yadda zaka karanta Fatiha idan baka karanta ba babu shakka ka rage wa kanka falalar sallah idan baka karanta ba babu shakka baka samu falalar waɗannan addu'o'in da suke cikin ta ba to yanzu ina mafita kenan idan muka ji irin wannan rigima ta malamai me mafita mafita ita ce idan kai wato ba malami ne irin su ba wanda ina tsammanin duka mun babu malami irin su to sai dai mu ta kalidanci wato sai ka zabi maganar malamin da kaga tafiye maka kwanciya a rai sai ka bi ko dai ka zabi abin da jumhurul malikiya suke akai wanda ita ce mazhabi as-sa'id wanda ya zama gama gari a yankin mu na yammacin Afrika shine cewa in dai ba a karba ka kana bin liman yana karatu a bayyane ba ruwanka da karatu sai ka saurari karatunsa idan kuma yana karatu a asirce mustahabbi ne kai karatu to wannan fatawar ita ce fatawar malikiya ko kuma ka dauki fatawar al-Allamatu Ibn Baz da shi da mutane irin su Uthaymeen da shi da mutane irin su al-Imam al-Bukhari shine ya zamana cewa ko da liman yana karatu a bayyane kai kuma zaka san yadda zaka yi kai karatun Fatiha ka a gurguje ka samu kai ka gama ko kuma kai aiki da ta Uthaymeen cewa a inda liman ya baka dama ka karanta ka samu ka karanta a inda bai baka dama ba anan kuma hukuncin ka ya zama hukuncin ka daya da mutumin da yazo ya samu liman a cikin ruku'u ka kabbara kawai zai yi ya tafi ruku'u waɗannan duka fatoyi ne da malamai ne ke goyon bayan su dukansu babu wanda ake tuhuma da son zuciya ko karancin ilimi ko magana ta jahilci su sabanin su ba irin wanda mu muka saba ne yanzu da za a yi ta yin rigima akan mas'ala da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya kamata ya tsoma baki da wanda bai kamata ba kowa ya ce sai an ji maganar sa akai su ba haka suke yi tunda muke karanta maganar malamana baka ji wani ya ce wani jahili ko wani ya lafto asha ko wani yayi kula tsaki ba kawai suna faɗa abin da suka fahimta saboda haka magana ce budaddiya kuma sabani ne daga cikin irin sabani wanda babu fitina a kansa domin sabani ne na furu'a sabani ne a cikin fiqhu wallahu a'lam mas'ala ta uku daga cikin fiqhun wannan sura shine mas'ala game da ina hukuncin mutum ya karanta wani fatiha dan neman magani kuma a bashi kuɗi ya karba ina jin har tambaya an yi akan wannan duba zuwa ga hadisin da muka karanta cikin falalar suratul fatiha wanda ke cikin sahih al-bukhari na waɗannan mutane da suka kai bakunta wani gari aka ki ba su wurin kwana daga baya aka zo aka ce sarkin garin kunama ta harbe shi don Allah su taimaka ɗaya daga cikin su ya tashi ya koma cikin garin da ya je ce a kawo ruwa aka kawo mushi ruwa ya karanta fatiha kafa bakwai sannan ya ba wannan mutum ya ce ya sha sauran kuma a shafa mushi a jikinsa shikenan sai kuma Allah ya warkar da shi amma dama ya musu sharadi ya ce to idan ya warke za ku ba ni rago guda kaza da tufafi guda kaza da kuɗi dirhami kaza suka ce sun yarda dole kuma haka suka ɗauka suka biya wannan kuɗaɗen to da suka biya shi sai kuma ya yi tunani cewa to ina na samu hujjar wannan abin nan saboda haka sai ba su yi amfani da duka wannan kayayyaki ba sai da suka koma Madina gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je gun ma'aiki alaihi salatu wasalam suka labarta ne cewa ya manzo Allah kaji abin da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mamakin basirar wannan bawan Allah yace wa ma adraka annaha ruqya yaya kai kasancewa suratul fatiha tana warkar da cututtuka yace innahu shay'un khatara ala badi yace wani abu ne kawai ya zo mini a cikin zuciyata wani tunani ne wata ilhama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ci kayanku da aka baku ni ma ku san mini kyauta a ciki sai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya halasta musu cin kuɗin magani da suka yi da fatiha wannan kuma shine istidlalin da malamai suka fitar daga wannan kissa daga cikin sa akwai al-imamu nawawi a littafinsa al-minhaj bi sharhi sahih muslim ibn al-hajjaj yace wannan dalili ne akan ala yace dalili ne akan jawazu akhdhil ujrati ala ruqyati ya nuna halaccin karban kuɗi dan yi wa mutum magani yace ka ba ma halaccin karba ba halaccin ma sanya sharadi kace sai in an yadda za a bani kaza sannan zai baya ga shi haka ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa za mu karanta maganar sa insha Allah hakanan al-imam ibnu qudamah al-maqdisi a littafin shi a mai suna al-mughni na fiqhun hanabila hakanan a mazhabin a hanafiya cikin littafin su al-fawaqihud dari su al-furu haka al-allama muhammad abdullah ibnu muhammad abdullah bin baz shi ma a cikin majmu'ul fatawa din sa ga abin da ibnu taymiya yake faɗa a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladin ta na 20 yake cewa idza ju'ila lit-tabibi ju'ilan ala shifa'il maridi jaza idan likita ko mai ruqya yace sai an bashi kuɗin aikin sa ko kuma sai an yi jinga nawa ne kuɗin aikin sa kafin ya yi mara lafiya jinya wannan ya halasta kama akhadha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina ju'ila lahum qati'un ala shifa'i sayyidil hayy kama yadda sahabban nan suka karba abinda aka sanya musu na dabbobi suka warkar da shugaban wannan kabila ko mai anguwa faraqahu ba'dhum daya daga cikin su ya mushi ruqya hatta bari'a har ya warke fa akhadhu alqati'a suka koro dabbobin nan garke guda fa innal ju'ila kana ala shifa'i la ala alqira'ati wannan kudin da aka basu an basu ne akan warkar da shi ba akan karatun alqur'anin ba. Yana ishara zuwa ga wata mas'ala da take reshi akan wannan shine hukuncin mutum ya kanta da alqur'ani ma a bashi kudi, wannan ba wani zance ne wanda ba shi yake bane. Almuhim shine sun sanya sharadi, sai an basu jinga, kuma sun yi aikin, kuma an samu nasara, an basu jingar. Ta haka wannan ya nuna halasci, babu aibi idan mutum zai maka ruqya ko zai maka tofi ya ce sai an bashi wani abu. Da zai yi kyauta da ya fi ladan shi ya fi a wurin Allah. Amma idan ya ce sai an bashi, musamman a irin wannan yanayin da suka samu kansu, mun zo muna da buƙatar ku taimake mu, ba ku taimake mu ba. Yanzu kuma al'amari ya juye upside down, kuma kuna da buƙatar taimako, don haka ba za mu muku kyauta ba mu ba. Domin haƙƙin baƙo yana daga cikin haƙƙoƙi da shari'a ta tabbatar da su, cewa idan ka yi baƙo za ka ba shi abin da zai ci da wurin kwana, wajibi ne aƙalla kwana uku. Har ma wani hadisi yake cewa ranar farko dole ne ka ba shi wani abinci na musamman, ba za ka ba shi gama garin abinci ba. Kuma dole ne ka samu lokaci da za ka yi mishi fira, ka ɗebe mishi kewa. Amma rana na biyu da rana na uku ba dole ka ba shi abinci na musamman ba, za ka iya ba shi irin abincin da aka dafa a gidanka. Daga rana na uku, to haƙƙin shi na wajibi ya ƙare. In ka so kana iya ce mishi, to baƙo ka nemi wurin kwana, ka nemi inda za ka ci abinci, na gama da iya haƙƙina. In kuma ka ga rana za ka yi ci gaba daga ranar mustahabi ne. Ina fata mun gane. To sun zo sun nemi wannan haƙƙin na baƙi, wanda yake haƙƙi ne na wajibi a kan musulmi ga ɗan uwansa musulmi, kuma ba a ba su ba. Saboda haka suka ce su ma da ake neman haƙƙin, da ake neman taimako a wurin sai an biya su. Da haka wannan yana nuna wato halasci na mutum ya yi ruqya a ba shi abin da aka ga za a iya ba shi, da fatan ya zama an amsa tambayar da wani ɗan uwa ya yi game da wannan. Mas'ala ta hudu game da mas'alar fiqhun suratul Fatiha shine hukuncin faɗan amin a bayan Fatiha. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yana cewa mustahabbi ne ga mutum idan ya karanta suratul Fatiha a ƙarshenta ya ce amin, saboda wanda duk ya dace amin da yake faɗa ta dace da amin ɗin mala'iku a wajen furtawa ko a wajen karɓa da Allah yake karɓa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a gafarta mai dukkanin zunubansa, a karɓa mishi dukkanin buƙatunsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abin da Yahudawa suke musulmi hassada a kai, cewa su ba su da irin shi a cikin addininsu, babu kamar sallama da muke wa juna, faɗin assalamu alaikum wa rahmatullah, da kuma faɗan amin a cikin ainihin wato karatun Fatiha. Saboda haka idan ka gama karatun Fatiha zaka ce amin, duk da malamai sun yi ijma'i akan cewa shi lafazin amin ba Qur'ani bane, ma'anar shi Allahumma stajib. Ana karanta shi da karatu iri biyu, ko dai bil qasri ko bil maddi, wato a ce amin da abin da ake ce mamaddul badl, da harka biyu akan alhamza da kuma maddul ard lis sukun akan nunun amin. Ana kuma karanta shi da madda wadda take mai tsayi, shine a yi madda shida akan alhamza, maddul badl cikakkiya, da kuma madda shida akan nunun ta'aridul sukun, a ce amin, sai zama kamar madda goma sha biyu. Sannan kuma ba a yin shadda akan mimun, ba a cewa amin, ba a yin shadda akan mimun. Wasu malamai suna ganin idan ka sa shadda akan mimun, idan ma a sallah kake, sallah ka ta ɓaci, saboda yana da wata mummunar ma'ana. Wallahu a'lam. Al-Imam Ibn Kathir ya ci gaba da cewa dalilin da yasa aka ce ka faɗi amin, saboda hadisin Wa'il ɗan Fujr radiyallahu anhu, wanda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa qala amin, sai ya ce amin, ya ce wa madda biha sautahu, ya ja murya. A wata riwaya ta Abu Dawud ya ce wa rafa'a biha sautahu, wato ya ja madda kuma ya daga murya duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan a halin yana limani saboda haka mustahabbi ne ga wanda ya karanta ta a wajen sallah ma kenan yace amin sannan sunna ce mai karfi ga wanda ya karanta ta a cikin sallah ko ya saurari liman ya karanta a cikin sallah yace amin saboda duk addu'ai nan da liman yayi cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya hanyar wadanda kai musu ni'ima ba hanyar wanda kai fushi da su ko wanda suka batattu ba sai kuma kana cewa ya allah ka amsa wannan addu'a asali ma manzo allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi imam muslim yayi umarni na kai tsaye umarni wanda ya fito karara ayin da yake cewa idza ammana al imamu fa amminu idan liman yace amin ko idan liman ya kai daidai inda ake cewa amin fa amminu ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan riwaya tana cikin bukhari da muslim alafa imam muslim idza qala al imamu wal dallin faqulu amin yujibukumullah annabi yace idan liman yace walad dallin to ku kuma ku ce amin Allah zai amsa muku to anan sai aka samu wani iskali ku kuka kalla hadisan da yawa ɗan uwa masu ku kalla hadisan da kyau zamu ga ɗaya yana cewa ne liman yace amin ma mu ba su ce amin idza qala al imamu amin fa qulu amin ɗaya hadisin kuma na muslim kamar yana cewa ne idan liman yace walad dallin ku kuma ku ce amin wannan hadisin na biyu a zahirin sa kamar liman ba zai ce amin ba sai malikiya suka yi ruko da shi sai suka ce wancan na farkon yana nufin idza qala al imamu amin ma'anarsa idza balaga mahalla qawli amin idan liman yazo daidai inda ya kamata a ce amin shine in yace walad dallin ko kuma sai ku dauka gaba ɗaya sai a ce amin da murya daya wannan shine abin da yake aiki da shi a malikiya da aka ba gali mamamu galibi ba sa cewa amin mamu ne kawai suke fada su kuma sauran mazahibu kamar mazhabin al-imam Ahmad ibn Hanbal kamar mazhabin wasu malamai cikin tabi'ai irin su Ata'u da makamantansu suka ce za a ce amin mana za a ce amin kowa zai ce suka yi irin magana da aka yi a can game da wancan karatun ainihin wato basmala a bayan liman suka ce nan ma za a ce amin domin kuwa an samu wasu malamai cikin sahabbai suna limanci suna faɗan amin yana cikin muwatta da sahih bukhari da muslim cewa abdullahi dan zubair idan yana limani in yazo a makka yana halifa in yace ghairul maghdubi alaihim walad dallin shi da kanshi zai ce amin kuma mamuwa za su ce amin sukan faɗa haka har masallacin ya amsa yayi eko ya bada amsa kuwa saboda haka wannan shine mazhabin wasu cikin sahabbai liman yana cewa amin mamu suna cewa amin wallahu a'lam abin nufi dai shine wato kada mu sakaci da faɗin amin da muke gani domin kana ƙara yin addu'a ne cewa ya Allah ka amsa mana wannan addu'a kuma ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan faɗanka amin ya dace da sanda mala'iku suke faɗa ko ya dace da sanda mala'iku suke karɓa su kai wa Allah ya amsa shikenan sai Allah ya amsa maka so da haka lokaci ne mai daraja wani aiki ne mai muhimmanci wanda yake da fa'ida kada mu gafala daga faɗin amin idan ana karatu a sallah idan mu ne muke karantawa a matsayinmu na masu yin sallah ɗaya ko muna bin bayan liman ko kuma koda a wajen sallah in ka karanta Fatiha to ka tsaya ka ce amin ko in ka zo ni ya karanta ka ce amin wallahu a'lam waɗannan masail din guda hudu suna daga cikin muhimman masail na fiqh da malamai suke tattaunawa dangane da al'amarin Fatiha batu akan matsayin bismillah batu akan karatun Fatiha a bayan liman batu akan karatun Fatiha da amsan kuɗi a matsayin ruqya da kuma batu akan faɗin amin bayan an kai ƙarshen Fatiha saboda haka ya rage wasu daga cikin ragowar hukunce-hukunce da suke ƙarƙashin wannan sura mai albarka akwai fa'idoji da yawa da malamai suka fitar banda waɗannan daga ciki akwai kasantuwar Fatiha da karatunta rukuni a cikin sallah. Wato kamar yadda muka sani, rukuni a cikin sallah shine abinda idan ya lalace, idan ba a yi shi ba, sallah ta ɓaci. Rukunnan sallah kuma sune kabbara harama, karatun Fatiha, ruku'u, sujuda da sauran wanda malamai suke ambata. Waɗannan rukunai duk wanda ya giɓare ɗaya daga cikinsu, to sallar shi ta lalace. Kuma kalla za mu ga Fatiha a cikinsu ita kaɗai ce karatu, sauran kuma duka ayyuka ne na gaɓoɓi, tsayuwa dominta da ake cewa, ko kabbara harama, ko ruku'u. Kaga duk waɗannan ayyuka ne da ake canzawa daga yanayi zuwa yanayi, amma ita kaɗai ita ce karatu daga cikinsu. Saboda haka wannan ya nuna darajar wannan sura. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, mun ji a baya ya gaya wani sahabi cewa, zan gaya maka sura mafi daraja a cikin Alkur'ani, ya ce ita ce Fatiha. Sannan mun ji a baya cewa tana da sunaye da yawa, wanda hakan dalili ne akan sharafinta, domin duk abu mai daraja yakan samu suna iri daban-daban. Shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki yake da sunaye da yawa, yana da wasu guda 99 da ake ce Asma'ullahil Husna. Sannan bayan su ma Allah yana da wasu sunaye, kamar yadda hadisi ya nuna da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, bi kulli ismin huwa laka anzaltahu fi kitabin aw anzaltahu ila nabiyyin aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indaka. Allah ka amsa mana, ina roƙonka da duk wani suna naka wanda ka aiko da shi zuwa ga wani annabi, ko ka sanashe da shi ga wani bawanka, ko kuma ka killace iliminsa kai kaɗai ka sani. To akwai sunayen Allah ma da ba a san su. Wannan yawan sunaye na Allah yana nuna daraja Allah da ɗaukakarsa. To haka yawan sunayen suratul Fatiha da muka ji cewa sun fi dozin guda yana nuna darajarta. Suratul Fatiha tana ɗauke da waraka iri biyu, magani ce ta hanyoyi guda biyu, kamar yadda al'allama Ibnul Qayyim yake faɗa a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, cewa tana matsayin waraka ga cututtukan zuciya da kuma waraka ga cututtukan jiki. Domin dama cututtuka iri biyu ne, akwai cututtukan zuciya su ne kafirci da shirka da munafurci da hassada da ire-irensu. Wannan cututtuka ne irin su fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad, wanda magani na likita baya maganinsu, sai dai tuba, sai istighfari, sai nadama, sai alqur'ani da sauransu. To suratul Fatiha tana magana irin wannan cututtuka. Akwai kuma cututtuka irin na jiki, shine kamar wancan maganin da ta yi su zazzaɓi da harbin kunama da muka ji cewa an yi amfani da ita an yi magani. Suratul Fatiha tana maganin cututtukan zuciya. Ibnul Qayyim yake cewa akwai cututtuka guda biyu wanda su ne cututtuka waɗanda suka fi kowanne haɗari ga zuciya. Na farko cutar ɓata, rashin sanin gaskiya. Na biyu cutar fushi. Ya ce to waɗannan cututtukan guda biyu kuma suna zuwa ne sakamakon ɓarna guda biyu. Ɓarnar farko ita ce jahilci. Jahilci shi ke haifar da rashin sanin gaskiya. Cuta ta biyu kuma tana zuwa ne daga mummunan nufi. Mummunan nufi shi ke haifar da fushi. Shi za ka ga waɗannan abubuwan guda biyu munanan cututtuka ne. Wata rana wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi ausini, ya manzon Allah ka mini wasiya, ka yi mini faɗa, ka mini nasiha. Annabi ya ce mishi la taghdab, kar ka yi fushi. Sai bai fahimta ba, ya ɗauka kamar Annabi yana nufin ne ka ɗan saurara, zan zo in yi maka nasiha, amma yanzu kada ka yi fushi saboda ina cikin uzuri. Annabi ya dinga maimaita masa don ya gane cewa wannan kar ka yi fushi ɗin ita ce kaɗai wasiyar. Domin yin fushi yana ɗaya daga cikin manyan cututtuka guda biyu da ke halaka zuciya. To menene warakan waɗannan cututtuka guda biyu? Shine faɗin mai karatu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah muna neman, muna tsayawa wajen bautakka ya Allah, ba da jahilci ba. Sannan ya Allah muna neman taimakonka, ka tsare mu daga duk cututtukan zuciya, ƙananansu da manyansu. yace wannan shine sirrin da Fatiha take da shi wajen maganin cututtukan zuciya. Har ila yau kuma Ibnul Qayyim ya ci gaba da cewa a cikin Zadul Ma'ari ya ci gaba da cewa Fatihatul Kitabi wa Ummul Qur'ani wa Saba'ul Mathani wa Shafa'ut Tam wa Dawa'un Nafi'u wa Ruqyatut Tamma wa Miftahul Gina wal Fala wa Hafidatul Quwwati wa Dafi'atul Hammi wal Ghammi wal Khawfi wal Hazan. Yace Fatiha da kake ganinta ita ce mabudin Alqur'ani, ita ce uwar Alqur'ani, ita ce As-Saba'ul Mathani, ayoyi bakwai wanda ake yawan maimaita su, ita ce Ash-Shifa'u, ita ce waraka, At-Tam, cikakkiyar waraka, ita ce Ad-Dawa'u, An-Nafi'u, ita ce magani mai amfani, ita ce Ar-Ruqyatut Tamma, abin neman tsari cikakke. Yace Fatiha ita ce Miftahul Gina, mabudin arziki, wal Falah, mabudin tsira a lahira, wa Hafidatul Quwwa, ita take kiyaye mutum ƙarfinsa na imani, wa Dafi'atul Ham, ita ke kawar da damuwa, wal Gham, da baƙin ciki, wal Khawf, da tsoro, wal Huzn, da kuma damuwa da takaici. Wa take yi ma wannan duka? Yace liman arafa miqdara, amma sai wanda ya san darajarta, wa ataha haqqaha, ya ba ta haƙƙinta, wa ahsana tanzilaha ala da'i, kuma ya iya sanya ta da inda ta dace ta yi magani, wa arafa wajhal istishfa'i wa tadawi biha, ya san kuma yadda ake magani da ita, wasirru allazi li ajlihi kanat kadhalika, yace kuma sai wanda ya san sirrin da a sanadiyar wannan sirrin ne ta samu wannan daraja. Abinda Ibn Qayyim yake nufi shine wato wajibi ne musulmi ya rike Fatiha rikewa na gaskiya, yawaita karanta ta da tadabburi a cikin ma'anarta, da amfani da ita wajen samun shiriya, da amfani da ita wajen samun kyakkyawar zuciya da natsuwa, da amfani da ita wajen yin magani, da wajen neman shiriya, da wajen neman addu'a. Ko me za ka yi, ka sanya Fatiha a gaba, za ka ga alkhairi. Yace wanda duk ya san wannan zai ga irin abin da ke cikinta na amfani. Mun ji a baya mun tattauna game da sunayen Allah da ke ciki da ma'anoninsu da fa'idojinsu, ba za mu sake maimaita wannan ba, sai dai kawai mu ambaci cewa mu sani Allah Maɗaukakin Sarki yana da sunaye tsarkaka kyawawa waɗanda ko da ka ji lafazinsu ya yi kama da irin sunan wani, to ma'anarsu ba iri ɗaya ba ce. Sunaye ne na Allah da suka keɓance shi da siffofinsa tabbatattu, ba a murɗai su, ba a cewa ba haka Allah yake nufi ba, ana barin su yadda Allah ya ambata. To can a ƙarshen surar an ambata mana asnafun nasi, wato cewa mutane sun kasu gida uku. Ihdinas siratal mustaqim, sai aka ce siratal ladzina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda ka yi musu ni'ima. Wannan shine ɓangare na farko na mutane, ghairul maghdubi alaihim, banda waɗanda aka yi fushi da su, wala dhalina, banda ɓatattu. To din da kaga mutane haka suke kasuwa gida uku, akwai ahlul imani wal huda, ma'abota imani da shiriya su ne waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki musu ni'ima, Allah ka sa mu cikinsu. Akwai ahlul dalali wal ghayyi, sai waɗanda suke cikin ɓata saboda jahilci, saboda ba su san Allah ba, wannan ba abinda suke bukata illa a kiraye su zuwa ga addinin Allah. Sannan akwai kuma ahlul ghadabi wal inadi, wanda suke cikin fushi saboda kangara, wato waɗanda sun san gaskiya amma suka ƙi bi. Shi ne muka ji cewa asalinsu su ne Yahudawa, waɗancan su kuma asalinsu su ne Kiristoci, amma wannan bai tsaya a kan su biyun nan ba. Duk musulmi ko mai kururuwan musulunci wanda shi ma yake da irin halin Yahudawa, to za a lissafa shi a cikinsu, wato wanda ya san gaskiya amma ya ƙi bi. Duk musulmi kuma wanda yake yin addininsa bisa jahilci, bai je ya koyi addinin Allah ba, to ya zama cikin irin ɗabi'a Kiristoci, shi ne zai zama cikin dalal kenan, cikin ɓata. To wannan kuma zai kai mu zuwa ga wata ƙabiya wadda ina ganin a kanta za mu ciki, shi ne cewa ashe fushi yana daga cikin sifofin Allah, tun daga shi har ya fushi da wasu. Wasu malamai cikin asha'ira da makamantansu, wannan magana tana musu nauyi, asha'ira da mu'tazila da ire-irensu, ba su so su ji an ce Allah yana da sifat, abinda yake cewa as-sifatul khabariyya, wato Allah yana so, yana ki, yana fushi, yana yarda, yana gani, yana magana, yana dariya, yana azaba da sauran sifofin da suka zo a cikin Alkur'ani tabbatattu ga Allah madaukakin sarki. To wannan siffa, siffa al-ghadabu, tana daga cikin siffofin Allah tabbatattu wanda ta zo a wurare daban-daban. A cikin Alkur'ani alal misali, idan muka dauka kamar a cikin suratu Taha, fadan Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu alaykum ghadabi wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa. Allah yace ku ci daga dada dan abubuwan da na azurta ku, kada ku ketare iyaka ku ci abin da na haramta, wanda duk ya ketare iyaka zan yi fushi da shi, wanda duk ne fushi da shi wato ya halaka. Kaga Allah ya tabbatar da suka fushi a gare shi. Haka nan a cikin suratul Nahl, fadan Allah madaukakin sarki, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Allah yace walakin man sharaha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allahi wa lahum adhabun adhim. Allah yana fadan hukunce hukuncen furta kalmar kafirci. Allah yake cewa duk wanda yaje ya kafirce bayan yayi imani, in dai ba tirsasa mishi akai dan dole aka sa shi yayi kafirci, wato wannan yana da uzuri. Amma wanda da budadden kirjin shi ya koma kafirci bayan da yana cikin imani, Allah yace to waɗannan fushin Allah ya tabbata akan su, kuma suna da azaba ne girma. Kaga wannan aya ita ma tana tabbata mana Allah yana yin menene, Allah yana yin fushi da wanda suka yi ridda bayan suna da imani. Allah ka tsare mu daga ridda bayan imani. To izuwa nan insha Allah zai zamana cewa mun kammala dan abin da zamu iya kalatowa na tafsirin suratul Fatiha. Da fatan Allah ya samu amfana da abin da muka ji a cikinta na ma'anonin Alkur'ani, da abin da ya kamata mu yi na aiki, da abin da ya kamata mu yi na cin moriyar fa'idata. Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe, za mu shiga suratul Baqara insha Allah. Akwai tambayoyi da aka rubuto, wannan ya ce na gwamnan mu amsa ta, zai yi ta karanta Fatiha da basmala ya tofa a ruwa ya rinka sha don biyan buƙatu wurin Allah. Idan buƙatun na neman magani ne ana yi, amma ba buƙatu na addu'a ba. Buƙatu na addu'a, addu'a ake. Wannan tambayoyin duka mun amsa su. Sai wannan da yake cewa ina hukuncin wanda zai karanta Fatiha da aka ce karanta a bayan liman, shin zai karanta ne da tajwidi? Tajwidi zai ɗauka ma'ana biyu, ko dai wato baiwa harufa da maddoji haƙƙinsu, ko kuma wato zayyana karatun don ya zama kamar ana yin karatu a bayyane. To wancan na farkon shi ne wajibi, idan mutum zai karanta a asirce ya tabbata ya baiwa kowane harafi haƙƙinsa na makharaji da kuma haƙƙin maddoji gwargwadon hali, amma ba sai ya yi shi kamar yadda ake a bayyane ba. Karatun Fatiha kamar yadda muka faɗa muka yi tamamaitawa, wajibi ne kowane musulmi ya iya shi jama'a. Duk musulmin da ya san bai iya karatun Fatiha ba aƙalla, to wajibi ne ya koma ya samu malami da zai nakalta mishi Fatiha ya iya ta. Ba a yin addini ba tare da iya Fatiha ba, domin ba zai yi kai sallah babu Fatiha ba. Ko da liman yana karatu mara kyau, abinda wani fiqhu suka ce idan Fatiha sa ta inganta ba ya ci gaba da bin shi sallah, amma idan liman bai iya Fatiha ba to sallar shi ta ɓaci, kuma ta mamu ma ba ta yi ba. Saboda haka wajibi ne a nemi limami da aƙalla ya iya karanta Fatiha daidai. Me ya ma'anar karanta ta daidai? Ta yadda in ya karanta ta ba zai canza mata ma'ana ba, abin da yake furtawa zai yi daidai da ma'anar saƙon da Allah ya bayar a cikin sura. Idan ya haka ya kyauta insha Allah. Za mu saurara da insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكيف متاني دا داما دا سكيني من أساس أشكين أدوي جماعة مسانيا أشكين أدوي مدمي وتبك آتا تعالى خير. يا الله منا توسلي دا سلاة النبكة ومزا الله صلى الله عليه وسلم. الله تبيا منا دكا نبكة تمنا الخير تغفر تامنا زنبامنا ka sanya mu cikin bayinka da kake yantawa akan wannan a cikin wannan wata ka gafarta mu matan mu cikin musulmai na kusa da na nesa ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.